الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 15 ne ko 15 ga watan al-Muharram hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ce daidai da 13 ga watan 8 wato 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziyya na babban malami Abul Hasan Ash-Shadhili kuma muna bibiyar sharhi na wannan littafi wato littafin Fathu Rabbil Bariya na babban malaminmu Professor Muhammad Mansur Sakkwato Hafizahullah Ta'ala wannan kuma shine darasi na 97 ko a darasin da ya gabata mun karanta rukuni na uku cikin rukunan aikin haji shine sa'i tsakanin Safa da Marwa inda malai ya ce mana sa'i tsakanin Safa da Marwa ana yin sa ne kewaye bakwai ana farawa ne da Safa a kuma gama a Marwa kuma ana kirga tafiya zuwa daga Safa zuwa Marwa a matsayin kewaye daya daga Marwa a dawo Safa kewaye daya wannan shine da haka sa'i tsakanin Safa da Marwa rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji a wajen jumhur din malamai kamar Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa kuma ita ce ruwayar ko mazhabar Ishaq bin Rahuya Abi Thawr kuma wannan shine fatawar Umar da Jabir da Nana Aisha radiyallahu anhuma ko anhum ajma'in dukkaninsu sun tafi akan cewa sa'ayi tsakanin Safa da Marwa rukuni ne cikin rukunan aikin haji a ƙarƙashin wannan ainihin wato mazhabin kenan wato idan mutum ya bar sa'ayi tsakanin Safa da Marwa to aikin hajin sa ya lalace domin ya bar abin da baya iya gyaruwa ta hanyar zubar da jini ko da yake Imam Abu Hanifa da Ath-Thawri Sufyanu Ath-Thawri da Malam Hasan al-Basri su sun tafi akan cewa ainihin wato shi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa wajibi ne ba rukuni ba to idan aka tafi akan cewa wajibi ne ba rukuni ba to sai ya zamto kenan idan mutum bai yi sa'ayi tsakanin da sa'ayi wato tsakanin Safa da Marwa a aikin hajjin sa ba aikin hajjin sa ya inganta amma zai zubar da jini sana akwai wani mazhabin na uku wanda ake jingina shi zuwa ga Anas dan Malik da Abdullah ibn Zubair su sun tafi akan cewa shi sa'ayin nan tsakanin Safa da Marwa sunna ne ba ba ma wajibi ba dan haka in mutun ya bar sa'ayi tsakanin Safa da Marwa babu komai akan sa wannan kuma shine abinda aka ruwaito daga Abdullah dan Abbas kuma yafi kama da mazhabin Ubay ibn Ka'ab da Abdullah dan Mas'ud saboda wata kira'a ko kuma wani ainihin wato saboda kira'an su suna karanta wannan aya fa man hajjal baita wa ita mara fala junaha alaihi an alla yatawafa bihima maimakon an yatawafa to su suna tasu kira'a suna karanta alla yatawafa bihima duk da cewa Ibn Abdul Barr ya ce wannan qira'a ta Allah ya tawafa bihima babu ita a cikin mushaful jama'a, to kuma dukkan abinda baya cikin mushaful jama'a ba a yin hujja da shi, ba ma a yankewa kai tsaye a ce magana ce ta Allah madaukakin sarki, ballantana a hukunta ta a matsayin alqur'ani, sai abinda ainihin wato aka samu daga cikin ainihin wato abin nan allahain wato allina guda biyu, kuma wannan shine ra'ayi na uku da muka ji, wanda wa ahsanu ma ruwiya fi tawil hadhihi al-aya, wato mafi kyawun abinda aka ruwaito a tawilin wannan aya shine abinda na Aisha ta ambata, wallahu ta'ala alam. Daka kenan aikin sa'i tsakanin Safa da Marwa rukuni ne, ba wajibi ba balle kuma a kai shiga sunna. Ina fata an gane wannan shine abinda muka karanta satin da ya gabata. Sai kuma mun karanta sharadin sa'i din, cewa shin dole sai an fara yin dawafi sannan ayi sa'i din, ko kuma ba sai an jeranta su ba, ana iya yin sa'i a dawo ayi dawafi? To shi dai Abul Hasan Ash-Shadhili ya tafi akan matafiyar cewa baya inganta yin sa'i ba tare da dawafi ya gabace shi ba, sai dai ba sharadi bane shi dawafin sai ya zama na wajibi, ko da dawafin nafila mutun yayi sannan yazo yayi sa'i din babu matsala. To wannan shine mazhabul jumhur na malamai, cewa sa'ayi baya inganta sai dawafi ya gabace shi. Wannan shine ra'ayin jumhur. Kenan shi Abul Hasan Ash-Shadhili ya tafi akan ra'ayin al-jumhur, cewa idan dawafi ya gabace sa'ayi to sa'ayin bai ba. Idan mutum sai da ya yi sa'ayi sannan ya dawo ya dawafi, to yanzu shi dawafin yayi, sai kuma ya dawo ya sake yin sa'ayi, shi sa'ayin da ya gabace dawafin bai ba. An gane ko? Sun yi hujja da hadithin uwar mu'minai Aisha, Allah ya kara mata yadda, wanda muka karanta shi. Duk da cewa Ata da Al-Auza'i da wasu cikin malaman hadithi sun ce yana halatta a gabatar da ainihin wato sa'ayi akan dawafi, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tambaye shi an wato game da wani abu ba a wannan ranar da yaje da yayi aikin hajjin ban kwana, abinda haƙƙinsa a gabatar da shi aka jinkirtar, ko kuma haƙƙin abinda jinkirtar da shi ake amma aka gabatar, to duk abinda aka samu na irin wannan a wannan rana, in an tambaye Annabi zai ce ayi wanda aka jinkirtar din ko wanda aka gabatar babu laifi. Da haka su sai suka yi hujja da wannan hadithin cewa idan mutum ya gabatar da sa'ayi akan dawafi to kawai sai ya dawo yayi dawafin daga baya, wannan babu wani iskali a kansa. An gane ko? Yace kuma wannan shine kauli rajihi, cewa ba lalle bane sai an jeranta dawafi din da sa'ayi, ma'ana mutum yana iya yin sa'ayinsa sannan ya dawo ya dawafi. Ina fata an gane. Kamar hadithin da Aisha ita ma da aka ce ta yi duk abinda mai aikin hajji ke yi amma banda dawafi, kaga kenan har sa'ayi, inda a lokacin ta yi har sa'ayinta har komai, daga baya in ta zo me za ta yi kawai dawafi. Kaga wannan ya nuna cewa in an fara yin sa'ayi sannan aka da aka yi dawafi babu wata matsala akan haka. Sannan mun karanta mustahabban sa'ayi, wato daga cikin su akwai wato malai ya ce mana dukkan sharuɗan sallah, to an sharɗanta su a cikin, ko dukkan sharuɗan sallah an mustahabbantar da yin su a cikin dawafi, banda fuskantar alƙibla, banda zama akan dutsen Safa da Marwa, banda addu'a akan su. An gane ko? Ko kuma wa yustahabu fi shurutu salati ghayra al-istiqbal, iyanan kawai gabar, ma'ana dukkan sharuɗan da aka sharɗanta wa sallah to an so yin waɗannan sharuɗan a cikin sa'ayi, ghayra al-istiqbal, amma banda fuskantar al-qibla. Sai dai daga cikin abin da ake so yi, ake son yi akan dutsen Safa da Marwa, shine akwai dan tsayawa, ba kana hawa ka gangaro ba, ana so ka dan tsaya har ma ka sami yin addu'a akan dutsen Safa, sannan ka zo kan Marwa shi ma ka tsaya ka dan jima ka kuma yi addu'a, duk da cewa ba a haddade addu'a ko mintunan da zaka yi akan Safa ko Marwa din ba. Sai dai akwai abinda mahajjata ke yi, aka ce mutum ya guji wannan, shine na arcewa a guje daga dutsen Safa ya taho Marwa. An fahimta ko? Inda ake yin gudu din shine sai mutun ya zo bainal milainil akhdarain to anan ne aka ce mutun zai dan yi sassarfa ya wuce wurin in ya wuce sai ya ci gaba da tafiya amma wannan sassarfa ita ma banda mata a ciki gaba dai ko to wannan a gurguje shine abinda muka karanta satin da ya gabata qala al muallif rahimahullahu ta'ala ar-rukunur rabi'u mala yace sai kuma rukuni na hudu cikin rukunan aikin haji shine al-wuqufu bi arafata sayuwa arfa sayuwa arfa ita ma rukuni ce qala al musannif ar-rukunur rabi'u al-wuqufu bi arafata sa'atan min laylatin nahari yake cewa sayuwa arfa sa'atan tsawon wani lokaci min laylatin nahari daga daren babbar sallah wal wuqufu rakiban afdalu sannan tsayuwa arfa din akan abin hawa yafi falala sama da yi akan kafafuwan mutum illa an yakuna bidabbatihi udhrun malai yace sai dai idan akwai wani uzuri da dabbar tasa take da shi ko ba ta da lafiyar da za ta iya rike ko ta iya daukan sa ta dade a tsaye wal qiyamu afdalu min al julus sannan tsayuwa din ita tafi falala sama da zama wala yajlisu ai shi mai tsayuwa arfa ma ba zai zauna ba illa li ta'abin sai in ya gaji wal wuqufu naharan ma al imam tsayuwa arfa tare da liman da rana wajibun wajibi ne yujbaru biddami idza tarakahu amma idan mahajjaci ya ki wannan tsayuwar tare da liman to aikin tsayuwa arfarsa ta yi amma wannan kuskuren na kin tsayawa tare da liman to shi kuma ana iya gyara shi ta hanyar zubar da jini wannan shine abinda malam Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullah ya faɗa game da arfa to zamu ji ƙarin bayani da sharhin da babban malami Professor Muhammad Mansur shi kuma ya faɗa dan ƙarin bayani akan maganar malam Abul Hasan al-muradu bil wuqufi bi arafa yace abinda ake nufi da tsayuwa arfa huwa wujudul haji shine samuwar alhaji fi ayyi nahiyatin a kowane bangare min nawahi arafata daga bangarorin arfa tunda arfa din fili ne mai girma da fadi to babu wani guri da za a ce takamaimai sai nan gurin mutun zai tsaya matukar mahajjaci aka same shi a ranar tsayuwar arfa a wani bangare cikin bangarorin arfa din to wannan tsayuwar da mahajjaci zai yi a wani rukuni ko wani bangare cikin bangarorin arfa wannan shi ake kira da tsayuwar arfa kuma wa huwar rukunin rabi'u wannan shi ne ar-rukunur rabi'u rukuni na hudu min arkanil hajji daga rukunan aikin hajji bal huwa ar-rukunul asasi bal ma shine rukuni wanda yake jigo fihi a cikin aikin haji fa inna man fatahu domin duk wanda tsayuwa arfa ta tsere masa bai sami yin ta ba faqad fatahu al-hajju to sai dai ya tara aikin haji wata shekara domin aikin haji dai ya wuce shi ina fata an gane aikin haji ya kubuce masa ya wuce shi ka koma cikin al-bidaya bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd mujalladi na daya shafi na 335 yace wa yabda'u waqtuhu ba'da az-zawal to lokacin tsayuwar arfa daga yaushe yake farawa sai malai yake cewa wa yabda'u waqtuhu lokacin tsayuwar arfa yana farawa ne ba'da az-zawali bayan rana ta yi zawali wato daidai lokacin sallar azhar kenan yaumi arafata wato ranar arfa ila akhir juz'in har izuwa karshen wani bangare min al-layli nadari qabala dhulu'il fajr kafin dai al-fajr yake to ma'ana cin ranar wato in aka wayi gari ranar 9 ga wata mutum kamar inda muka karanta yaumut tarwiya yazo ya kwana aina amina an kwana amina ranar 9 ga wata ranar 9 ga wata idan rana ta fito sai kuma alhazai su baro mina sai su taho arfa to tsayuwar arfa za a fara ta ne da rana ta yi zawali ma'ana lokacin sallar azhar kenan to daga nan har zuwa kuma kafi wato har zuwa yammaci har zuwa rana ta fadi to in rana ta fadi ne mahajjata kan bar filin arfa ta ho Muzdalifa to koda za a samu akasi ko makara wani bai samu tsayuwar ta ranan ba ta rana ba amma yazo dai ya riski wani bangare na dare kafin dai alfujir ya keto alfujir din ranar sallah to duk wanda ya samu tsayuwa tsawon wani lokaci a wannan filin to ya riski arfa kuma ya riski aikin haji mafhum qala ta'ala ubangiji ta'ala yace thumma afidu sannan sai ku gangaro min haythu afada an-nasu ta yanda wato ta inda mutane suka gangaro kuma sai ku gangaro ta nan wa qad nazalat fi hims wannan aya thumma afidu min haythu afada an-nasu ta sauka ne a wani guri wato ta sauka ne fil hims wa hum quraish ma'ana ta sauka ne akan quraishawa kama qalat aisha radiyallahu anha kaman yanda uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kanu yufiduna su quraishawa sun kasance suna gangarowa min jam'in wato daga jam wato shine al muzdalifa fa dufi'u ila arafat sai kuma su taho zuwa arfa tunda idan mutun ya baro mina sai ya biyo ta muzdalifa sannan sai ya karaso ainihin wato arfa to kaga daga arfa kuma sai shine mutun sai kuma ya koma zuwa muzdalifa daga muzdalifa kuma in ya kwana sai ya sake komawa mina an gane ko wannan hadithun muttafaqun alai imam al-bukhari ya fitar da shi hadisi na 1665 imam muslim hadisi na 1219 wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallama munadiyan yunadi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wato umarci mai shela ya shelantawa jama'a cewa alhajju arafatun haji arfa ne alhajju arafatun aikin haji ai arfa ne kamar ka ce arfa ita ce haji man jaa lailata jam'in qabla dhulu'il fajr duk wanda yazo a daren kwana a Muzdalifa kafin alfujir ya keto faqad adarakal hajja Allah ya ce muke shi ya riski aikin haji wanda yazo a daren kwana a Muzdalifa in kun fahimci bayanin da nayi dazu ranar 8 ga wata ne alhazai kambaro masaukansu daga Makka su taho Mina idan suka zo Mina lokacin azhar za su yi azhar da la'asar jam'an wa qasran idan magariba ta yi za su yi magariba da isha jam'an wa qasran za su kwanta su yi bacci a Mina daren wannan baccin za su yi shi ne a daren 9 ga wata za su wayi gari sallar asubahin ranar 9 ga wata idan suka yi sallar asuba za su dan zauna gari ya dan yi haske rana ta fito sai su baro Mina sai su taho arfa idan suka taho arfa lokacin idan rana ta yi zawali nan ma za su hada salloli azhar da la'asar jam'an wa qasran za su yi ta karkashin liman idan suka yi ainin wato azhar da la'asar suka hada sai a ci gaba da tsayuwar arfa ana ta ambatan Allah ana addu'o'i har zuwa lokacin da rana za ta fadi to lokacin da rana ta fadi kaga wanda yazo ya wuni a arfa rana ta fadi kaga shi kuma zai ban nan sai kuma ya taho Muzdalifa a Muzdalifa anan ne mutun zai sallar magariba da isha jam'an wa qasran to idan mutun ya makara wannan tahowar da aka yi aka wuni a arfa shi baya nan ko dai rashin lafiya ko wani uzuri ko bai samu isa cikin garin Makkah da Urba har akai tsayuwa arfa rana ta fadi shi ba shi amma sai Allah ya ce muke shi wannan daren da za a shiga kaga daren kwana a Muzdalifa ne to shi a wannan daren sai ya zo da shi da ire-irensa sai suka zo cikin filin arfa suka dan samu tsayuwa ta wani lokaci sannan sai suka bar gurin suka zo su ma suka karasa kwanansu a Muzdalifa to mutun ya riski aikin haji an fahimci wannan hadisin shine abinda hadisin yake magana Wannan hadithin Imam An-Nasa'i ya fitar da shi hadithi na 2966, Imam Tirmidhi hadithi na 1814, Ibn Khuzaima a cikin sahihin littafin sa hadithi na 2610, a hadithi ne na Abdurrahman ibn Ya'mura radiyallahu an. Sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithi a cikin Al-Irwa mujalladi na 4 ainihin wato shafi na 256. وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كربو دقى عروة بن مضرس الله يكارى مسيدة دقى النبي صلى الله عليه وسلم يتي من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى يدفع وانديها لرشونا صلى تامو وانا صلى دقى عسيوة أربع أن هذا أظهر للأسر أبايا الإمام ووقف معنا يكما سيوة أربع تاردمو har rana ta fadi hatta ya dufa har yayo gaba ya baro arfa din ya taho wa qad waqafa ya riga yayi tsayuwa arfan nan bi arafata arfa qabala zalika tun gabanin haka laylan aw naharan da daddare ne ya samu tsayuwa arfan ko da rana fa qad tamma hajjuhu aikin hajjin sa ya cika wa qada tafathu ibadarsa ta yi daidai ya cika ibadarsa daga kaga aikin hajjin sa ya cika kenan kaga duk wanda ya samu tsayuwa arfa koda a wani bangare ne na dare kafin dai alfujir ya keto ranar sallah in dai mutum ya samu tsayuwa arfa to ya samu tsayawa a arfa to ya riski aikin haji an gane ko wannan hadithin shi ma ibn Abu Daud ya fitar da shi hadithi na 1950 haka Imam Tirmidhi hadithi na 1891 Imam An-Nasa'i a mujalladin sa na 5 shafi na 263 haka Ibn Majah hadithi na 3016 sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Al-Irwa hadithi na 1066 wal jam'u fil wuqufi baina al-layli wan nahar wajibun 'inda al-jumhur wal jam'u wato yin jam'i hada azhar da al-asr fil wuqufi a wajen tsayuwan nan bainal layli wan nahar ko kuma wal jam'u hadawa fil wuqufi wajen tsayuwa arfa mutun ya hada bainal layli wan nahar tsakanin dare da wuni wajibun inda al-jumhur wajibi ne a wajen jumhur kenan su jumhur suna ganin dole sai mutun ya riski wani bangare na yini ya riski wani bangare na dare shi yasa kaga mutun ya wuni a arfa ba zai bari ba sai rana ta fadi kaga rana ta fadi ya riski wuni kuma ya riski wani bangare na me na dare sai kuma ya bar nan gurin shi yasa zaga wasu sukan kai karfe sukan kai bayan magariba wasu sukan kai bayan isha wasu ma suna dadewa saboda gurgurdan yanda aka zo aka debi alhazai daga gurin kuma zuwa Muzdalifa da kuma masu tafiya a ƙasa da sauransu saboda haka zaga cewa su jumhur suna ganin lalle ba kawai mutun ya zo iya wani lokaci na rana kawai ya tsaya ya tafiyar sa ko kuma wani bangare na dare kawai ya tsaya ya tafiyar sa a sai ya riski wani bangare wasu ƴan awoyi ko wasu lokutan na rana sannan ya riski wani bangare na dare suka ce hada tsakanin waɗannan lokuta guda biyu wajibun wajibi ne inda al-jumhur a wajen jumhur fa in dafa'a qabala al-ghurubi kenan idan al-haji ya bar arfa kafin rana ta fadi fa hajjuhu sahihun wa alayhi damun suka ce aikin hajjin sa yayi amma sai ya zubar da jini na laifin me yasa bai tsaya har ya riski dare ba kun gane wannan shine ra'ayin jumhur su suna ganin duk yanda kake sauri to sai ka bari rana ta fadi ka dare ya shigo to ka kariski wani bangare na yini kariski wani bangare na dare to idan mutun ya riski wani bangare na yinin yake tsayawa ya riski wani bangare na dare to su jumhur sun ce aikin hajjin sa yayi amma sai ya yi fidiya sai ya zubar da jini amma malikun rahimahullah amma imam malik rahimahullah fa qala sai ce la yasihu hajjuhu hatta yajma'a bainal layli wan nahar shi imam malik yake cewa hajjin mutum ba zai taba inganta ba har sai ya hada tsakanin dare da yini a arfa an gane ko haka ya fada a cikin al-mudawwana mujalladi na 1 shafi na 413 haka bidayatul mujtahid ibn rushd a mujalladin sa na 1 shafi na 375 li hadith ibn umar radiyallahu anhuma hujjar Imam Malik shine hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man adaraka arafatin bilailin duk wanda ya riski arfa bilailin da daddare faqad adaraka alhajja ya riski haji wa man fatahu arafatun wanda arafat ta kubuce masa bilailin da daddare faqad fatahu alhajju to aikin haji ya kubce masa man adaraka arafatin bilailin faqad adaraka alhajja wa man fatahu arafatun bilailin faqad fatahu alhajj falyatahallal bi umratin wa alayhi alhajj min qabilin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adaraka arafatin wanda ya riski arfa bilailin har zuwa dare faqad adaraka alhajja ya riski aikin haji wa man fatahu arafatun bilailin wanda arfa ta kubce masa da daddare faqad fatahu alhajj to ya sani aikin haji ya kubuce masa ya wuce shi falyatahallal ya warware niyyarsa ta aikin haji bi umratin ta hanyar mai da ita umra wa alaihi alhajj min qabilin amma wajibi ne ya dawo ya saki aikin haji shekara mai zuwa wannan ka koma cikin wato wannan hadithin Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni a mujalladin sa na biyu shafi na 241 ya ruwaito da ya fitar da wannan hadithin haka ka koma cikin Muwatta ta Imam Malik a wato shafi na 100 ko hadisi na 886 mauqufan ala ibn Umar amma athar ne mauqufi zuwa ga Abdullahi dan Umar wal marfu' sahih ko da yake hadisin marfu'i ma ya inganta an gane ko wa inda ahli adh-dhahiri amma a wajen yan zahiriya la yajibu damu ala man fatahu alwuquf laylan su sun ce babu wani zubar da jini ga wanda tsayuwa arfa ta kubuce masa da daddare inda ya samu na ranar babu komai wa huwa riwayatun wannan kuma riwaya ce an Shafi daga Imam Shafi wa huwa rajihu kuma shine kauli raji kauli mafi rinjaye shine wannan kaulin in dai mutun har ya riski daren to shikenan koda bai samu ya riski ranar kai koda bai samu riskar dare ba babu komai an gane ko لأن حديث عروة بن مدرس دومن حديث عروة بن مدرس قد أطلق صحة الحج واتويا سكي بيان واتويا سكي واتويا إطلاق إنغنشن أز واتوحج بإدراك عرفة تهني الرسكر عرفة في ليل أو نهارين حديث عروة بن مدرس النبي صلى الله عليه وسلم أنن bai yi kaidi ba an gane ko yayi itlaqin ingancin aikin haji ga wanda ya riski tsayuwa arfa ko da daddare ko da rana wa amma hadith ibn Umar radiyallahu anhuma amma game da hadithin Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma wato wanda Imam Malik yayi hujja da shi man adaraka arafatin bilailin faqad adaraka alhajja wa man fatahu arafatin bilailin faqad fatahu alhajj to sai yace fa inna ma yadhkuru gayatul wuqufi shi wannan hadithin ana yin bayanin karshen tsayuwa arfa ne bi haythu tayanda law fatahu da a ce arfa din tsayuwa arfa za ta kubuce masa ila an tala al fajr har ya bari al fajr yake to lam yatadarakil hajja fi zalika al am to ba zai iya riskar aikin haji ba a wannan shekara aikin haji ya wuce shi na wannan shekara an gane ko gaya din shi hadisin Abdullahi dan Umar yana fadar gaya tun daga rana da tayi zawali ranar 9 ga wata har zuwa ketowar alfujir din ranar 10 ga wata in mutun ya samu tsayuwa arfa a waɗannan lokutan a ya riski wani bangare na waɗannan wannan lokacin ya tsayuwa arfa to ya riski aikin haji amma wanda tun daga wato zawalin rana ta 9 har zuwa alfujir din rana ta 10 bai samu zuwa filin arfa ba to shi kam a jajanta masa sai dai ya tara shekara mai zuwa dan bai riski aikin haji ba mafhum amin wannan hadisin Ibn Khuzaima ya fitar da shi shine dai wanda muka karanta ko a'a to wannan yana cikin sahihu fiqhu sunna wato na Abi Malik mujalladi na biyu shafi na 218 zuwa 219 na'am za a iya me
nan kisa
eh
na'am
cha ne a karanta cha muka yi a karanta ko wallan sai kisa ya maida mu baya amma ka kawo ta yanzu wanda baya nan sai ya rikice wajen sauraron karatun domin ka maida mu can baya kila kuma cha muka yi tunda da mata aliki ne a can kasa kawai kowa ya duba ko akwai abin da baka gane ba ciki ko baka samu duba ba kai kaji matsalar ka karanta amma ka gane wani abu ba sai ka tambaya duk da dai kaidar gaskiya karatun muna karantawa har can kasan to kuma tunda mun riga mun wuce ina ganin kuma ba zai taba karatun mu ba ina ganin babu matsala ko faslun mallan yace ga wani fasali fi ahkamil umrati game da hukuncen umra qala al musannib العمرة سنة في العمر مرة ما عليك يتوى إتا عمرة سنة أرايور متن سوداية إذا متن أرايور سوداية يسامو يجي عمرة تو يا أيكة سنة تعريفها نجيش عمرة دنن سيما ليك على عمرة لغة كلمة عمرة على عرب الزيارة تنا نفن زيارة أنغانيكو waqila ila kuma aka ce ma'anar al-umratu a larabci al-qasdu ila makanin amirin wato mutun ya nufi wani guri rayayye ya nufi wani guri ya je wani guri rayayye to sai a ce yayi umra wa summiyat bidhalika an ambace ta da umra li'annaha tuf'alu fil umri kulla domin ana yin ta a tsawon shekara duka fil umri kulla wato ana yin ta a rayuwa gabaki daya duna tawqitin ba tare da wani lokaci iyakance ta da wani lokaci ba ba kaman aikin haji ba da za a ce sai lokaci kaza ko sai lokaci kaza ita kwanakin shekara kwana 360 duk ana iya yin umra an gane wa shar'an wannan mun ji ma'anar umra ne a wato a lugha to sai ma'anar umra wato shar'an a shari'ance qasdul ka'bati shine nufatar ɗakin Ka'aba lin nusuki dan yin ibada to wace ibada ake yi in an je Ka'aba da niyyar umra wa huwa tawafu was sa'yu wal halqu aw taqsiru abinda ake yi a aikin umra shine tawafi da sa'yi da aski ko saisai ka koma cikin mugunal wato mugunil muhtaj mujalladi na daya shafi na 460 da kuma littafin kashaful qina kashaful qina ina jin na dan kuskuren karanta shi a wasu wurare da yake mallan yana yawan kawo shi kashaful qina shine sunan littafin kashaful qina mujalladi na biyu shafi na 436 wa ma ba'da hada kuma shafin da suka biyo bayan wannan shafi na 436 domin ji me ake nufi da umara shine mutun ya nufaci ɗakin Ka'aba domin yin ibada ta tawafi da sa'ayi da aski ko saisai hukumul umra to ina hukuncin umra ikhtalafa ahlul ilmi mallan yace malamai ma'abota ilimi sun yi sabani fi hukumul umrati game da hukuncin umra ala qaulaini bisa zantuttuka guda biyu wannan sharhi ne muke karanta na professor Muhammad Mansur hafizahullah ko shi mallan mun karanta ainihin matanin karatun sa yace al-umratu sunnatun fil umri marra to shine muke so mu ji karin bayani to mallan yake cewa malamai ma'abota ilimi sun yi sabani game da hukuncin umra bisa kauli guda biyu lakhasahuma Abu Abdullah Dimashqi wanda babban malami Abu Abdullah Dimashqi wato ya rairayo waɗannan aqawal din guda biyu fa qala sai ya ce ikhtalafu malamai sun yi sabani fil umrati game da umra fa qala Abu Hanifata wa Malik Imam Abu Hanifa wa Malik da Imam Malik suka ce hiya sunnatun umra sunnati wa qala ahadu wa qala Ahmad Imam Ahmad shi kuma yace hiya fardun yace umra aikin haji ce farilla ce kal hajji kamar aikin haji wal shafi'i qaulani Imam Shafi'i shi kuma yana da kauli guda biyu as-sahhuhuma mafi ingancin su annaha fardun shi ma ya tafi akan cewa farilla ce kaga an samu akawal guda nawa guda biyu Imam Abu Hanifa Imam Malik sun ce sunna ce Imam Ahmad da kuma zance mafi inganci na Imam Shafi'i su kuma sun ce farilla ce ka koma cikin littafin rahmatul umma fi ikhtilafil a'imma na Abi Abdullah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimashqi ash-Shafi'i kuma littafin da yake Darul Kutubil Ilmiya wanda aka buga shi a Darul Kutubil Ilmiya at-Tabaatul Ula bugu na farko ainihin wato ga Shafi nan 1408 da kuma safha na wato safha ta 98 fal qawlu bi sunniyatiha huwa al-ma'thur an ibn mas'ud qawlun malaman da suka ce umra sunna ce to wannan shine al-ma'thur an ibn abbas an ibn mas'ud wato wannan kamar shine qawli wanda aka ruwaito daga abdullah dan mas'ud radiyallahu an wa huwa ikhtiyar shaykh al-islam ko shaykh al-islam kuma wannan shine ra'ayin shaykh al-islam ibn taymiya cewa umra sunna ce kamar yanda shine ra'ayin abdullah dan mas'ud ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 26 shafi na 8 wa mimman dhahaba ila wujubiha daga cikin wadanda suka tafi akan wajibcin yin umrah min as-sahabati daga sahabbai akwai Umar wa ibn Abbas wa Zaid bin Thabit wa ibn Umar wa jama'atun min as-salaf radiyallahu anil jami' wa huwa qawlu ahli wa huwa qawlu ahli ahli adh-dhahir malaiki ta daga cikin wadanda suka tafi akan wajibcin umrah akwai sayyidina Umar sayyidina Abdullah dan Abbas Zaid bin Thabit ibn Umar da kuma wasu daga cikin magabata kuma wannan shine kaulin zahiriya sun tafi akan cewa umrah wajiba ce ka koma cikin littafin al-Umm na Imam Shafi'i mujalladi na 2 Shafi'i na 132 da kuma al-Majmu' mujalladi na 8 sai mujalladi na 7 ko Shafi na 3 da kuma na 7 da kuma al-Mughni mujalladi na 3 Shafi na 218 da al-Insab mujalladi na 3 Shafi na 387 da kuma al-Muhalla mujalladi na 7 Shafi na 360 wa min haythul adilla ta bangaren dalili fa fala yakadu yaslamu shay'un mimma ihtajja bihi al-fariqan da wuya wani abu daga cikin abin da waɗannan ɓangarori guda biyu suka yi hujja da shi ya kubuta ma'ana da wahala za a iya samun hujjojin da suka yi hujja da su su kubuta an gane ko shine fala yakadu yaslamu shay'un mimma ihtajja bihi al-fariqan wato daga cikin abin da wannan al-fariqan ɓangarorin guda biyu suka yi hujja da su to hujjojin nasu da wuya su kubuta a abinda suka yi hujjar da shi ko suka yi hujjar a kansa wa asahu mastadalla bihi al-malikiyya mafi ingancin hadisin da imam wato malikiyya suka yi hujja da shi fi sunniyatiha game da cewa umra sunna ce wa huwa hadithu dakhalatil umratu fil hajj shine hadisin umra ta shiga cikin aikin haji ila yawmil qiyama umra ta shiga cikin aikin haji ila yawmil qiyama hadithun muslim hadithi na 1218 hadithin jabir dan abdullah qalu suka ce innal umrata wal hajja ibadatani min jinsin wahidin suka ce ai da umra da aikin haji ibadu ne guda biyu kuma jinsi daya fa idza fu'ilatil kubra suka ce idan an yi babbar lam tajibi sugura ita karamar bata wajaba ba kun ji fiqihin sai imam malik gashi annabi ya sun ka hadisin ya ce umra ta riga ta narke ta shiga aikin haji ila yawmil qiyamati ba za su rabu ba to sai suka ce wannan ibadu guda biyu aikin haji da umra ibadu ne duk in ka kalli jinsin yanayin su iri daya ne dan haka akwai babba akwai karama to idan aka aikata babban to babbar to karamar bata wajaba ba sawun giwa ya take na rakumi kenan an gane ko sai suka ce kal wudu ma al ghusl kamar alwala ne tare da wanka yanzu ita alwala wanke wasu bangarori ne daga gobe ita kuma shi kuma aikin shi kuma wanka wanke jiki ne gaba daya dan haka sai mutun yayi wanka ba sai yayi alwala ba kun fahimci fiqihun sanan suka ce haka ita ma umra wani bangare ne na aikin haji domin a umra akwai dawafi akwai sa'ayi akwai ainihin wato aski ko sesaye to shi ma aikin hajjin akwai waɗannan abubuwan akwai kuma wasu abubuwan ma ƙari akai to sai kai wanda yake da ƙarin kaga ita umra ta riga ta narke ta shige cikin aikin haji da haka suke ganin tunda an yi shi aikin hajjin wajibi ne to ita umra tunda ainihin wato karama ce to ita ba wajibi bace wa in kana alwudu ma alghusl afdalu wa akmal ko da yake idan mutun zai yi wanka to yayi alwala tare da wankan wannan shi yafi falala wa akmalu shi yafi cika kenan kaga aikin hajjin ma mutun yayi aikin hajjin tare da umra shi yafi falala kuma shi yafi cika an gane ko ka koma cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 26 shafi na 9 wa anna al-umrata laysa fiha amalun ghayra a'malil hajj suka ce kuma ita umra din nan ba ta da wani aiki da yake bance ta in banda ayyukan aikin haji duk ayyukan aikin haji su ake yi a umra wallahu azza wa jalla lam yufridil hajja Allah madaukakin sarki bai wajabta aikin haji ba illa marratun wahida sai sau daya tak falau qulna bi wujubil umrati dan haka idan muka ce umra wajibi ce la kana bi ijabil hajj marratain to da wannan ya wajabta sai mutun yayi aikin haji sau biyu ina fata an gane in kace umra wajibi ce ya wajabta sai kai aikin haji sau biyu kuma gashi mun an ce aikin hajjin nan farilla ne sau daya a rayuwa to in kace umra ita ma wajibi ce to yanda kaje kai aikin haji sai ka koma ita ma kai ita kenan an fahimta ka koma cikin majmu'ul fatawa dai mujalladi na 26 shafi na 8 fadlul umra falalar umra warada fi targhibi fil umrati wa dhikri fada'iliha adadun min al ahadith yace akwai adadin hadisai da yawa da suka zo wajen kwadaitarwa akan umra da kuma hadisai masu yawa da suka ambaci falalarta minha daga cikin hadisan da suka yi bayani akan umra ko falalarta ma ya khusu umrata ramadan akwai hadisan da suka kebanci iya umrar da ake yi cikin watan ramadan hadisi na farko fa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yace al umratu ila al umrati umra zuwa wata umra din kaffaratul lima bainahuma kaffara ce ko kaffara ne na abin da ke tsakanin su umra zuwa wata umrar tana kankare zunubin abin da ya gudana tsakanin waɗannan umrori guda biyu wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1773 Imam Muslim hadisi na 1349 hadisi na biyu wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tabi'u bainal hajj wal umra ku bibiye tsakanin aikin haji da umra fa innahuma domin aikin haji da umra din nan yamfiyanil faqara suna fatattakar talauci suna kore talauci wadhunuba suna kore zunubai kama yamfil kiru kaman yanda kasan zigazigi yana kore khabathal hadidi dattin karfe wadhahabi da zinari walfidda da azurfa to haka aikin haji da umra ke wanke mutun ke tsaftace shi ke kore masa talauci wannan hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito shi hadisi na 807 Imam An-Nasa'i mujalladi na 5 shafi na 113 ka kuma duba Sahihul Jami hadisi na 2899 zaka ga wannan hadisin hadisi na 3 wa qala sallallahu alaihi wa sallam umratun fi ramadana manzo Allah ya ce umratun fi ramadana yin umra cikin watan ramadan ta'dilu hajjatan ma'i daidai take da kai aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 1782 Imam Muslim hadisi na 1256 to kaga waɗannan hadisan duk suna nuna falalar ainihin ita umra din musamman a wasu lokuta na musamman kamar Ramadan jawazul bad'i bil umrati qabla al hajj halaccin mutun ya fara umra kafin yayi aikin haji عن إكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس بها واتو إكرمة بن خالد يا تنبي عبد الله دان عمر جمدي حكمتين يوم عمرة كافن أيكن حج فقال سي عبد الله دان عمر يتي لا بأس بها باب ليفي دا يوم عمرة كافن أيكن حج قال ابن عمر عبد الله دان عمر يتي اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra kafin yayi aikin haji da kaga kenan ka samu damar yin umra yanzu sai ka je kai nan gaba kuma Allah ta'ala ya hore ya bada damar yin aikin haji sai kuma mutun ya je yayi aikin haji ba laifi bane dan mutun ya fara yin umra sannan yayi aikin haji ba sharadi bane sai in ka fara aikin haji sannan zaka yi umra mafhum wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 1774 arkanuha ركنان أمرا وأركانها أركان الحج ركنان أمرا دي 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 سكي دي ركنان أيكين حج ما أدلو قوفا بندس أيوة أرفا وهي سوكو ركنان أيكين حج كاغا أكوية الإحرام حرما والطواب أكوية دوافي والسعي أكوية سعي فمن ترك ركنا ذاك دو وند يبو وني ركني من اركان من هذه الاركان دغ ودانن ركنان لم يتم نسكه تو بي cika aikin sana umra ba ko kuma bai cika aikin hajjin sa ba an fahimta wa amma alhalqu aw altaqsiru amma game da yin aski ko saisaye fawajibun alal mu'tamiri to wannan kuma wajibi ne ga wanda yayi umra wa laysa rukunan ba rukuni bane shi yin aski ko saisaye ba rukuni bane a umra kawai idan dai mutun ya bashi to ya sani ya bar wajibi kaga sai ya zubar da jini kenan miqatuha lokacin yin umra walaha miqatani ita ma umra tana da miqati guda biyu kaman yanda aikin haji yake da miqati guda biyu makaniyun akwai miqati na wuri wa huwa miqatul haji sune miqatan aikin haji juhufa zulhulaifa yalamlam zatu irqin qarnul manazil wa huwa miqatul haji illa fi haqqi man huwa bi makka wato wayannan miqatan da muka ambata sune miqatan aikin haji kuma sune miqatan umra illa fi haqqi man huwa bi makka sai dai banda wanda yake cikin garin makka fa innahu shi wanda yake cikin garin makka yuhrimu min al-hilli zai dauko haramarsa ta umra ne daga wajen harami an gane ko sabanin umra sabanin aikin haji kaga shi an ce wanda yake cikin garin makka zai dauki harama ne a cikin garin makka to idan dan cikin garin makka ne zai dauki haramar aikin haji sai ya fito zuwa hill wal afdalu an yuhrima min al-ji'rana abinda yafi falala in zai dauki harama din ya dauko haramar sa daga ji'rana wa zamaniyun akwai kuma miqati na zamani wa huwa jami'u ayyami sana shine dukkan kwanakin shekara kaga bambancin aikin haji shi aikin haji yana da wasu lokuta ita ko umra dukkan kwanakin shekara kwanaki ne na umra to sai mu tashi daidai wannan gaba dan an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik